kwasan gaba na kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal Thierry Henry wanda yanzu haka yake can kasar Belgium a bangaren masu horas da ƴan wasa a yanzu haka ya kasance sabon kocin kungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa a nan kasar ta England yayin da Henry yake zamowa sabon kocin Aston Villa ita ko kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus take za ta sayar da ɗan wasan ta Miralem ɗan shekara 28 da haihuwa domin shirye-shiryenta na ganin ta dawo da ɗan wasan tsakiyarta wanda yake kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Paul Pogba wanda ta sayar da shi a shekarun baya da suka wuce ɗan wasan tsakiya ɗan wasa mai tsaron raga na kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool Lloris na tunanin barin kungiyar bayan abin da ya kira da cin fuska sakamakon kungiyar ta so mai tsaron raga na kungiyar ƙwallon kafa ta Roma Alisson akan zunzurutun kuɗi har fam miliyan 65 ita ko kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea tana shirye-shiryen biyan fam miliyan 45 ne wajen sayan ɗan wasan baya na kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus mai suna Dinali Zgani ɗan shekara 23 da haihuwa bayan haka kuwa ita kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ta sake yi watsi karo na uku da ta yi da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta yi mata na fam miliyan 65 domin sayan ɗan wasanta mai suna Willian ɗan ƙasar Brazil kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta sayi sabon golan Andre Leone daga kungiyar ƙwallon kafa ta Syria ɗan wasan mai shekaru 19 zai koma kungiyar ƙwallon kafa ta Madrid ne daga kungiyar ƙwallon kafa ta Zuriya akan yarjejeniyar shekaru 6 golan wanda ɗan wasan ƙasar Ukraine ne yana taka leda wa tawagar ƙasar inda ya buga wasanni har sau 40 yana fafatawa ƙasar kungiyar Sotaci dai ta amince bisa yarjejeniyar a makon jiya ne dai kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta sayi matashin ɗan wasa na ƙasar Brazil mai suna Vinicius wanda ake masa da lakabi da Gino daga club din Flamengo ana yi wa Vinicius mai shekaru 18 kallo na ɗaya daga cikin ɗan wasan da za su haskaka a nan gaba musamman a fagen wasan ƙwallon kafa har yanzu kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal tana ci gaba da zaurancin ɗan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon kafa ta Sabia Steven Nzoze ɗan shekaru 29 da haihuwa da dai kungiyar ta tana ganin hakan ba zai yiwu ba domin kungiyar ta Arsenal bata ajiye kuɗin da ake bukata ba fam miliyan 35 kafin fara ciniki ita ko kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea har ila yau tana bukatar sayan mai tsaron raga na kungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan tsohon ɗan kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool mai suna Pep Reina ɗan shekaru 35 da haihuwa akan gunzurutun kuɗi har fam miliyan 9 iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.